الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 26 ga watan Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 11 ga watan 12 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata to wai dangane hukuncin da hukuncin yin wasa da salula haka mutum ya ringa wani danne-danne ko abin da yayi kama da haka ko yi ma wani magana a ranar Juma'a lokacin da limami yake khutba wannan kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi lagu ma'ana yashashiyar magana ce ko kuma yashashan aiki ne wanda yake zubar ma da mutum ladan da ake samu game da sallar Juma'a kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah yake cewa wa man massal hasafa fa laka duk wanda ya share tsakuwa a ranar Juma'a lokacin da limami yake khutba manzo Allah yace yayi labau ma'ana ya zo da aikin da ya zubar masa da ladan da ake samu na sallar Juma'a to kaga wannan ana ma maganar mutum ya ringa share tsakuwa inda zai dora goshinsa ko inda zai gyara zaman sa domin kasancewar masallatan su a wancan lokaci sun sha bamban da masallatanmu a yau masallatanmu a yau gaba daya a shimfiɗe suke da shimfiɗe to a wancan lokaci idan ka zo sai ka gyara ka shafe ka samu inda zaka daidaita domin dora goshinka da kuma inda zaka zauna to akan cewa limami yana khutba in ka aikata irin wannan aiki ka zubar da ladan sandar Juma'a to dan haka maganar wasa da waya ma'ana mutum ya ringa danne-danne lokacin da limami yake khutba ko wani zantarzi da abin da yayi kama da haka ko yi ma wani magana to wannan duka yana daga cikin abin da yake zubar da ladan sallar Juma'a haka a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar mana game da wasu sharuɗa wanda duk wanda ya kiyaye su a ranar Juma'a lokacin da yazo masallaci har aka gama sallah manzo Allah yake cewa za a gafarta masa zanubansa na sati guda da dadin kwana uku wanda daga cikin sharuɗa manzo Allah yace kuma ansata sannan mutum yayi kawaici a lokacin da limami yake khutba har aka kai lokacin da limami ya gama khutba kuma sannan aka yi sallah tare da shi dan haka dai baya halatta
assalamu alaikum
na'am wannan kasancewar limami yana khutba ana kabbara wannan duka baya daga cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin bid'o'i na sallar Juma'a ba ma sallar juma'a ba ko irin haka misali wa'azi da karantarwa haka kawai mutane su yi takabbara wannan sabanin sunna ne ita kabbare an shar'anta yin ta amma ba a kowane lokaci sai lokacin da kuka ji wani abu ya girmama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ji yayi tasbihi ko yayi kabbara to wani al'amari mai girma ya zo kamar yadda yake cikin hadisin wato na Abu Waqid al-Laysi na lokacin da suna kan hanyar tafiya Hunay wanda suka wuce da wata magariya wanda mushrikai suke rataye makammansu a jikinta domin neman albarka da ita domin su yi galaba akan makiyansu a lokacin nan sahabbai suka ce ya manzon Allah ai mu ma ya kamata ka sanya mana wata magariya ta musamman wadda za mu ringa rataye makammanmu kamar yadda abokan gabarmu mushrikai suke da tasu ta musamman a lokacin nan manzon Allah sai kabbara yake cewa Allahu akbar kulutum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha manzo Allah yayi kabbara yace wallahi tabbas yace kun fadi fada kwatankwacin fadar da banu isra'ila suka fada ma annabi musa alaihi salam lokacin da ubangiji ta'ala ya ketare teku da su ya hallakar da makiyansu fir'auna da mabiyansa suka tarar da wasu mutane suna sun dukufa akan bautar gumaka mutanen Musa alaihi salam suka ce ya Musa mu ma ai ya kamata ka sanya mana wani Allah mu ringa bauta masa yadda waɗannan jama'a suke da Allah nasu na musamman annabi Musa yace innakum qaumun tajhalu inna ha'ula'i mutabbaru ma hum fihi wa batilu ma kanu ya'malu qala aghayrallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul a'raf to kaga anan ash-shahid maza Allah yace Allahu akbar me yasa saboda al'amari ne wanda yake mai girma wallahi in ana wa'azi ko ana kuduba lokacin da aka ambata wani abu mai girma ya girmama akan jama'a to yin kafara anan ba matsala bane amma haka kawai duk abin da mai wa'azi ko mai kuduba ya fada a kwashi kafara wannan kwata-kwata sabanin sunna ne to haka musamman daga murya da wajen addu'a amin amin a lokacin da limami yake kuduba wannan shi ma duka sabanin sunna ne ka sanya shi layin bid'o'i na sallar juma'a wanda aka kirkira kamar yadda akwai wani malaminmu Anis ya wallafa littafi na musamman wata yar risala ce akan bid'o'i na sallar juma'a duka ya zano su abubuwan da mutane suka zo da su a wancan lokaci da waɗanda galibin jama'a sun zo da su ne a yau wanda ba su da asali a cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Ha?
Wace karatu ya gabata karatun ran Laraba wace lokacin da kake fita ba ne cikin musulmi ba. Kenan wanda aka sake ta ina ga wanda ba a sake ta ba.
Shi a ka'ida haramun ne mace ta fita daga gida ba tare da izinin mijinta ba. Yana daga cikin haƙƙi kar mace ta fita sai da izinin mijinta haka kar ta shigo wani cikin gida wanda shi mijin bai yarda ba ya shigo dole sai da izinin shi an gane ko don haka haramun ne babu an gane wannan wai ga mace wadda kenan takata aure to koda mace wadda take an sake ta tana cikin idda baya halatta ta fita sai da izinin shi saboda mace matukar tana cikin idda inda id saki ne raja'i to matsayin mata take ga wannan miji har sai an kai lokacin da ta gama dama ai a sake take ko an sake ta ne in ta huta ba tare da izinin shi ba shikenan sai ya fitar da ita ta koma cikin gidansa ta je ta yi iddarta na'am akwai na'am a bar tsaya shi dangane da tsayuwa da mutane suke yi in ana kiran sallah wannan baya da asali a cikin addini alhamdulillah karantarwa ta sunna ta yadu amma da galibi in ka jana kiran sallah sai kaga mutane akan hanya sun tsaya kamar ana daga girafu to wannan kwata kwata bai da asali amma ka shigo masallaci ana kiran sallah maimakon ka zauna an gane ku ba tare da kai tahiyatul masjid to wannan sai ka tsaya in an gama kiran sallah ka gama kwaikwayon lada ne sai kai tahiyatul masjid sannan ka zauna saboda duk wanda ya shiga masallaci yana da tsarki kuma da nihin zama to baya halatta ya zauna ba tare da yayi tahiyatul masjid ba shine kenan tsayuwar da mutane suke yi wani gun in sun shigo masallaci ana kiran sallah dan kada su fada cikin kuskure na zama ba tare da yin tahiyatul masjid kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Abu Qatada Allah ya kara masa yadda manzo Allah yake cewa idza dakala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn aw kama qala manzo Allah yace idan dayan ku ya shigo masallaci manzo Allah yace kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu to dan haka wannan hadisi yana tabbatar da haramcin zama ga duk mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama kenan dan haka in ana kiran sallah ka shigo masallaci kenan daman me ake bukata mutun ya kwaikwayi lada ne maimakon ka shagala da tahiyatul masjid to abinda ake bukata ka ribanci wannan maslaha ta kwaikwayin lada ne in ka gama kwaikwayin lada ne sannan ka yi tahiyatul masjid in kuma limami yana ciki kawai ikama za a tada to a tada ikamar sallah kuma in yaso sai a ci gaba da sallah shine tsayuwar da ake yi kenan idan an shigo masallaci idan ana kiran sallah kenan ba tsayuwa bace ta musamman domin kiran sallah da ake a dan kada a zauna ba tare da an yi tahiyatul masjid ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jihadi wasiya wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen jihadi kuma mun tsaya karshen babi na 150 baban da malam yayi shi akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam fadarsa da ke fada fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta taba'al harbu aw zaraha shine malar sai yake cewa fihi hadithu sumama sai yace wa qawlihi azza wa jalla ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard ay hatta yaghliba fil ard turiduna arda dunya al aya wato ita wannan aya ta farko wanda malam yayi tarjumar baban akan ta fadarsa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta taba'al harbu aw zaraha wannan ubangiji ta'ala yana ladabtar da bayinsa mu'minai game da wani ladabi na shahadi shine farkon ayar yace fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqa hatta idza athqantumuhum fashuddul wathaq sai yace fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada'al harbu aw zaraha ubangiji ta'ala yace idan kun hadu da waɗanda suka kafirce mu a fagen daga ubangiji ta'ala ya ce fadarbar riƙa wato ku saru wuyayensu wannan makasa ce dandanan ta ɗan adam Allah yake karantar da bayan shi mu'minai dan babu wani ɓangare a jikin ɗan adam wanda in an bige shi kai tsaye wato yana iya mutuwa sama da wato wuya musamman da makami kamar yadda a can cikin suratul anfal ubangiji ta'ala na fada fadribu fawqa al'anaki wadribu minhum kull banan shine ubangiji ta'ala yace fadarbar riqab lafazin dar masdar ne ya'malu amal al-fi'l ma'ana ay idribur riqab ubangiji ta'ala yace ku saru yayansu sai yace hatta idza athkhantumuhum idan an kai lokacin da kuka yawaita kisa a cikin kuka jika kasa da jini ubangiji ta'ala yace fashuddul wasa duk wanda kuka cabka daga cikin su ubangiji ta'ala yace ku tsananta daure ma'ana ku daure shi tab ku sanya shi cikin kukuli a daure hannuwa da wuya ma'ana a daure shi tab yanda ba zai iya kurcewa ba ubangiji ta'ala yace fa imma mannan ba'du bayan wannan dauri da kuka musu Ubangiji ta'ala yace ko ku yi musu baiwa shine alman ku sake su ku ce ku je an yafe mu ba tare da kun karbu komai ba kuma ba tare da wata masanya bace akai wa in ma fida'an Ubangiji ta'ala yace ko ku karbu fansa kowanne ku dora masa kudi ku ce kaza zaka bada kai belin kanka hatta taba alharbu auzaraha Ubangiji ta'ala yace har akai lokacin da yaki ya aje nauyeye nauyeyen shi kenan yaki ya dinsa aka aje makani to kaga wannan Ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa a farkon yaki bai dace ba a ce an ribace bayi an wannan an ribace abokan gaba an daure su kenan sai in an yawaita kisa a cikin su bayan an yawaita kisa sannan a wannan lokaci duk wanda aka kama to a daure shi saboda an raunana su an girbe su an rage musu karfi to sannan kuma bayan haka sai Allah ya nuna mana kenan in ma ai musu baiwa ko kuma wato a karbu fansa ɗayan biyu dai anan limami shugaba ya tsaya ya ga menene yafi maslaha ga al'umma to shine anan malam sai yace fihi hadithu sumama wato akwai hadisi na sumama ibnu usman Allah ya kara masa yadda wanda hadisin zai iya shiga karkashin baba wanda sahabbai wata tawaga ta sahabbai manzon Allah ya tura su can wajen Najd sojoji ne manzon Allah ya hada wata irin runduna ya tura su ni za a yi sai suka cakko wannan sumama ibnu usman suka zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan Madina suka daure shi a jikin wani gimshiki daga cikin gimshikan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya ganshi manzon Allah sai ya ce masa ya sumama yaya sai yake fada yake cewa yace ya Muhammad yake cewa in har ka kashe ni yace lalle ka kashe wanda yake ma abucin jini yace in ku kai baiwa ka yafe mu yace to dama wannan wato sabon ka ne yace in kuma wani abu kake bukata na dukiya yace to tambayi duk abin da kake so zan za a biya shine yace in tabatun zadami in har ka kashe ni ka kashe mutum wanda yake ma abucin jini yace wa in tan'am ala shakir yace in ku ka mun baiwa ka yafe mu yace to tabbas ku kai baiwa ga mutum wanda yake mai godiya wanda ba zai manta alkhairin da aka masa yace wa in kunta turidul mala fasal minhu ma shi'ita in ku dukiya kake so yace ya manzo Allah ka tambayi duk abin da kake so ka fada za a iya biya manzo Allah sai ya kyale shi sai ya yi gaba haka manzo Allah in ya fito ya ganshi hannu sai manzo Allah ya maimaita masa yace ya sumama shi kuma sai ya maimaita wa manzo Allah wannan magana to bayan wasu kwanuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa yace ku kunce shi an masa baiwa ya tafi aka kunce shi wanda har bayan ya fita Allah ya jefa hasken musulunci a cikin zuciyar shi ya dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kalimatu shahada ya musulunta a lokacin nan ya dauki ruwa ya ji yayi wanka wanda shine dalilin da wasu suke kafa hujja game da wanka na shiga musulunci suka ce wajibi ne dole ne idan mutum ya musulunta sai yayi wanka suka ce wannan wanka farilla ne suka ce domin ai shi kafiri janaba ne to amma a magana mafi rinjaye wanka na shiga musulunci wannan ba dole bane ba wanda musuluncin kalimatu shahada da kafiri yayi ba ma far janaba ba duk wani datti na kafirci ta goge masa ina ga janaba abinda bai taka karaya karya dauda babu daudar da ta wuce kafirci gaba ba to kalimatu shahada da mutun yayi lokacin da ya shiga musulunci gaba ɗaya ta wanke masa duk wani datti na kafirci da dan haka wannan wanka ba dole bane Allah ya faɗa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam to a takeice dai wannan hadisi na sumama yana nuna mana shugaba yana iya yin baiwa ya yafe ma wato waɗanda aka ribato a fagen daga ya ce gaba ɗaya ku je an sake ku kamar yadda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi baiwa ga wato Hawazin sune ko kuma mu ce Banul Mustaliq sune wato ƴan uwan matar shi Juwairiya Allah ya kara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu baiwa wanda kuma sauran sahabbai gaba daya duk wani wanda wato dangin Juwairiya suke hannunsu gaba ɗaya suka sake su suka ce sun yafe musu yaya za a yi su ci gaba da rike surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin bayi a gunsu haka su kabila ta Hawazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ribato su kuma manzon Allah ya musu baiwa duk sakin su yayi to shine Ubangiji ta'ala ya ce fa in ma mannan ba'du wa in ma fida'an hatta tabal harbu aw zaraha sannan kuma shine malam sai yazo da fadar Ubangiji mai girma da daukaka dake cikin suratul anfal Ubangiji ta'ala ke fada ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard ai bai dace ba wato ga annabi an yakuna lahu asra wato ribatattun bayi su kasance gare shi lafazin asra kamar yadda bayani ya gabata jami'i ne na asir asir shine fursuna wanda aka cakko shi kenan a fagen daga Ubangiji ta'ala ya ce hatta yuskina fil ard wato sai an yawaita kisa a ban kasa kenan sai an yawaita kisa a cikin su an fatattake su an raunana su sannan ya dace duk wanda aka kama daga baya kenan a daure shi kenan ba a farkon yaki ba don haka wannan aya rarauka ce Allah subhanahu wata'ala ya ma manzansa da mu'minai wanda a farkon yaki suka ringa kama abokan gaba suna daurewa ba tare da an yawaita kisa ba to shine Ubangiji ta'ala ya ce ma kana li nabiyin ai bai dace ba ga annabi an yakuna lahu asra ribatattun bayi su kasance gare shi hatta yuskina fil ard Ubangiji ta'ala ya ce sai an kai lokacin da aka shiga kasa da jini ma'ana aka yawaita kisa a cikin su duk kenan wani karfin su an riga an raunana su Ubangiji ta'ala sai ya ce turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhirah hakan da kuka yi Ubangiji ta'ala ya ce kuna nihin tarkace ne na duniya kuna nihin ku kama su ku dora musu fansa su biya ku samu wani tarkace na duniya sai ya ce wallahu yuridu al-akhirah alhadi ko Ubangijin ku na nihin gida na karshe da ku ita ce lahira sai ya ce wallahu azizun hakim Ubangiji ta'ala mabuwayi ne shike sama da kowa da komai da rinjaye inda ya ga dama a cikin abin da yafi kibtawar ido gaggawa duk wani kafiri ne ya kwana a ban kasa da Allah ya gama da shi Allah ya shar'anta muku jihadi saboda wata hikima ta shi daraja ta ku ta daukaka a gunsa dan haka ya biyo baya da sunan shi al-hakim shine yace wallahu azizun hakim Ubangiji ta'ala mabuwayi ne kenan babu wani abu da ke rinjaye shi hakimin kuma mai hikima ne dan haka ya shar'anta muku jihadi dan darajar ku da matsayin ku ta daukaka a gunshi sai yace laula kitabu minallahi in ba dan wato littafi na Allah abin da ya riga ya hukunta ya tabbatar da shi tun kafin ya halicci sammai da kasai sabaka abin da ya riga ya na hukuncin shi yace lamassakum fima akaltum azabun azim yace da azaba mai girma ta damke ku game da abin da kuka karba na wannan fansa to Allah ya riga ya hukunta wannan kuskure ne kuka yi kuma tuntuni ya hukunta cewa kuskuren ya gafarta muku shi shine yace laula kitabu minallahi sabaka sai yace lamassakum fima akaltum azabun azim sai yace fa kulum min maganin tum halalan tayyiba to dan haka a takaice kamar yadda bayani ya gabata magana mafi rinjaye wanda jumhurin malamai suke kai duk waɗanda aka ribato a fagen daga to wannan kasancewar ra'ayi na ga shugaba shi zai tsaya yayi nazari kuma ba laifi yana iya shawartar jama'a ya ga menene yafi maslaha ga jama'a in ma kasancewar su waɗannan ribatattun bayi ya ce gaba ɗayan ku je an sake ku yayi musu baiwa ko kuma ya dora musu fansa, kowanne a dora masa kudi ya biya, ko kuma kasancewar anan wato shine a yi masanya kenan da waɗanda suke hannun kafirai na mu'minai waɗanda suka ribaci, ko kuma kasancewar wato shugaba ya sa gaba ɗayan su a sare musu kai. Wannan kenan ya tsaya yi nazari ya ga menene maslaha wato ta jama'a, kamar yadda a yakin Badar lokacin da aka ribato kafiran Makka, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawara ta manyan sahabbansa. A lokacin nan daga cikin shawarwarin da aka bashi, Abubakar Allah ya kara masa yadda, shi ya ba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shawarar cewa wato ya ba shi a lokacin nan shi Umar Allah ya kara masa yadda a farko ya ba da shawarar cewa ya Rasulullahi abinda nake gani gaba ɗayan su wato a sare musu kai, gaba ɗayan su yace abinda nake ganin ya dace wato shine a sare musu kai. Amma shi Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ya ba da shawarar cewa a karɓi fansa daga gus, a karɓi fansa daga gus. To Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karkata zuwa shawarar da Abubakar ya bada, kenan na karɓar fansa daga gus. Don haka wasu malamai suka rinjaye da cewa karɓan fansai ita ce tafi dacewa. Me yasa? Saboda kasancewar akan ra'ayin Abubakar Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da manzon shi akan wannan fansa da aka karɓa. Wasu malamai suka ce a'a, sare musu wuyan shine yafi dacewa. Me yasa? Saboda Allah ya ma mu'minai rarauka akan wannan fansa da aka karɓa. Tunda me Allah ya ce turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhira wallahu azizun hakim, wannan rarauka ce Ubangiji ta'ala wato ya ma bayin sa mu'minai. To dan haka dai a takaice dai kawai ra'ayin yana ga shugaba ya tsaya ya ga menene yafi maslaha ga jama'a, in ma ya ce ya yafi musu gaba ɗaya kowa ya tafi sha'anin shi, wanda wannan kuma yana iya kwadaitar da su zuwa musulunta kamar yadda suka yi, wanda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu baiwa gaba ɗayan su musulunta suka yi. Ko kuma kasancewar kenan a yi masanya waɗanda su suka ribace a ba su nasu su ma su bada, ko kuma a sare musu kai, ko kuma a karɓi fansa. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم الله يجي كنسا نفتا وتونم بابيني نمسما أبند بابا يقنسا ويشن نحلتا غا shi fursuna na musulmi wanda aka ribace shi ay yaqtula, ya sandu su waɗanda suka ribace shi ya kashe su ya kurce, aw ya khada alladhina asaruhu, ko kuma ya yaudare su ya dau lumfashin su hatta yanjuwa min alkafara, wato ya tsira game da su kafiran da suka ribace shi. Shin yin hakan yana halatta ko baya halatta? Shine ana malar ya zo yake cewa fihi da miswar anin nabi sallallahu alaihi wasallam, wato a ƙarƙashin wannan babi akwai hadisin da zai iya zama hujja, ko kuma hadisin da shine dalili akan cewa yana iya kurcewa ko ya yi kisa ya kurce musu. Hadisin miswar al-miswar ibnu makrama, wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisi ne mai tsawo na sulhul hudaybiya, wanda hadisin ya gabata tun a cikin kitabu shuru, wanda lokacin da aka gama sulhul hudaybiya a cikin yarjejeniyar da aka yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran Makka, cewa duk wanda ya kubuto daga cikin kafiran Makka ya zo birnin Madina gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dole ne manzon Allah ya maida shi zuwa kafiran Makka. Manzon Allah ya sanya hannu ya ce ya yarda, kuma suka ce duk wanda kuma daga Madina kenan musulmi zai yi rinda ya koma kunsu ba maganar su dawo da shi maza Allah ya ce ku je na yarda to bayan an gama wannan sulhul hudaybiya maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya dawo gida madina kai tsaye sai ga wani mutum daga cikin kafirin quraishawa wanda ya musulunta shine abu basir Allah ya kara masa yadda a lokacin da ya kuto ya kubto ya zo birnin madina me za a yi kai tsaye kafirin makka sai suka turo wasu mutane biyu cewa maza su je su dawo da shi waɗannan mutane biyu suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa al'ahadan ladhi ja'alta lana ka tuna alƙawalin da ka yi mana cewa din namu in yazo zaka ba mu shi mu koma da shi ka tuna wannan alƙawali suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah sai ya kama Abu Basir ya danka musu ya ce gaya ku tafi da shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bayin Allah shine karshe a wajen cika alƙawari baya warware alƙawari kai tsaye manzo Allah ya ba su ya ce ku tafi da shi a lokacin nan suka fita da shi daga birnin Madina sun isa Zulhulaifa Zulhulaifa tsakanin ta da Madina ta da kilo 12 ne duka tafiya ba ta yi nisa ba sai suka yada zango a nan domin su huta aka zauna sai aka huddo da bino ana ci a lokacin nan Abu Basir Allah ya kara masa yadda sai yake fada ga ɗaya daga cikin jama'a mazajen da suka zo su tafi da shi sai yake cewa yace wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulanu jayyida yace wane yace wallahi ina ganin wannan takobin naka takobi ne na kware kai wannan takobi da kyau yake me za a yana fada ma wannan haka shi ɗayan fastalla sayfahu sai ya zaro takobin shi sai ya ce kalli nawa sai ya ce ajal wallahi innahu la jayyid yace kai ma naka takobi ne wanda yake mai kyau sai yake fada yace laqad jarrabtu bihi kuma jarrabtu bihi kuma jarrabtu yace wannan takobi na da kake gani yake ba Abu Basir labari yace ba yau ba na gwada shi na jarraba shi na kuma jarraba shi takobi ne wanda yake na kwarai Abu Basir sai yace adani amzu ilahi yace inda ba ne in gani fa amkanahu minhu sai ya meka mishi yace amshi amshi ka gani yo Abu Basir yana karbar wannan takobi kawai sai ya kai mishi sara sai da ya fasa sai da ya lumsa ya fasa motsi ni za a yi ɗayan da ya ga an sare dan uwan shi da gudu ya cira a takare ya nuhu birnin Madina tafiya kusan kilo 12 yayo a kafa da gudu ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a furgice manzo Allah yana zauna a cikin masallaci da ya shigo masallaci yana gudu da manzo Allah ya ganshi sai yake cewa da kadra a haza zuhra tabbas wannan mutum ya ga wani abin tsoro saboda a guje ya shigo cikin masallacin lokacin da ya iso gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake fada masa yake cewa qutila wallahi sahibi yace wallahi an kashe abokin tafiyata an kashe dan uwana yace wa inni la maqtulun yace wallahi ni ma ina ganin kashe da zai saboda Abu Basir ya sayo shi gaba a lokacin da Abu Basir ya biyo ya iso ya shigo sai yace ya nabiyallahi sai yake fada ma manzon Allah sai yace ya manzon Allah yake cewa ya kai annabin Allah kad wallahi awfa Allah zimmataka kad raddatani ilayhi Allah ya cika alƙawalinka da kai tsakaninka da waɗannan mutane tunda ka bada ni gare su cewa su koma da ni yace kuma anjani Allah minhum sannan bayan haka Allah ya tsiratar da ni maza Allah sai yake cewa wailu ummihi mis'ar harbin law kana lahu ahad maza Allah yace wailu ummihi wanda ita wannan kalima in ka ce wailu ummihi kai can mahaifiyarsa kalima ce wanda suna fadar ta amma ba sa nihin ma'anar abinda ta kunsa an gane ko a zahirin kalimar zargi ne amma abinda ta kunsa yabo ne maza Allah yana jinjina masa sai yake cewa mis'ar harb yace lalle wannan kai ne mai hura wutar yaki wanda in an fito fagen daga ai akwai ƴan gaba gaba wanda su ne suke hura wutar yaki. Manzo Allah yake jinjina masa yace law kana bihi ahad, ina ma a ce akwai wani tare da shi. Kenan inda akwai wani tare da shi, to abinda zai ya wuce haka, inda yana da wani wanda zai kawo masa agari. To a wannan kalima da manzon Allah yayi, manzon Allah yana masa dungu ne, yana masa jirwaye da kaman wanka cewa yayi ta kanshi. Amma in ya tsaya manzon Allah sake bada shi zai. Kenan ma'ana ya nemi inda zai faki. Kuma su waɗanda ba su yi hijira a wannan kalima da manzon Allah ya faɗa, to anan su ma sai suka fahimci cewa kamar manzon Allah yana musu isharar cewa kenan inda Abu Basir ya gudu su je su hade su yi sansani. Me za a yi lokacin da shi Abu Basir ya ji wannan kalima daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, arafa annahu sayruduhu ilayhi, sai ya sani cewa in dai ya ci gaba da zama a nan, to manzon Allah zai bada shi su koma da shi. Me za a yi a lokacin nan sai ya fita daga birnin Madina, sai da ya tafi can kusan gabar teku. An gane ko ya je can wani daji ne wanda yake nesa da Madina, ya je ya fake a can. A lokacin nan sai ya zamanto waɗanda suke Makka sun samu labari abin da ya wakana. Me za a yi ba tare da ɓata lokaci sai ga Abu Jandal ibn Suhayl, shi ma sai lallabe, wato sai ya kuce daga hannunsu can kafiran Makka. A lokacin nan Abu Jandal da ya kuce shi ma sai ya je sai ya hadu da Abu Basir, ya je ya fake gunshi. Me za a yi sai ya zamanto duk mutumin da ya musulunta a cikin Qurayshawa, idan ya yi ƙoƙarin kucewa sai ya je ya iske Abu Basir, har ya zamanto sun taru sun yi gungu aka samu jama'a mai yawa, sai suka zamanto barazana, domin hanya ce ta ayarin Qurayshawa zuwa Sha, hanyar kasuwancinsu. Daga sun ji labarin ga wani ayari zai zo, me za a yi sai su fita su je su bujiro ma wannan ayari na Qurayshawa, wato su kashe mutanen su karbe dukiya. Suka tsari hanya. A lokacin nan Qurayshawa da kansu suka aikawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna masa magiya da Allah, suna masa magiya da zumuncin da yake tsakaninsu da shi, cewa da Allah duk wanda ya kuto ya zo gunshi kar ya dawo musu da shi, ya bar shi ya amintu. Su da kansu suka wannan yarjejeniyar suka goge ta, suka ce a duk wanda ya dawo a bar shi ya zauna ya amintu, ba sai an maida shi ba. Saboda ne yasa waɗancan sun zame musu bala'i, duk wata dukiya in za su a wuce da ita su kashe mutanen kuma su karbe dukiyar, wanda wannan sakayya ce. Kaga wata hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne Allah yake kissanta mana a can cikin wato cikin suratul fatih, yake cewa wa huwa alladhi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alayhim, wanda hikima ce ta Ubangiji ta'ala, ya kame hannunsu gabarin taba muminai, su ma muminai ya kame hannuwansu wato gamar da taba su waɗannan ke. Bayan Ubangiji ta'ala ya rabautar da muminai a kansu, to don haka shi ne a nan malam ya ce akwai kenan hadisi na Al-Miswar ibn Makhrama, shi ne malam yake ishara, wanda tun da gashi a nan Abu Basir me yayi, kaga a nan ya lallabi waɗannan ya yaudare su, ya amshi takobin ya sare shi, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ma Abu Basir inkarin abin da ya aikata, manzon Allah bal ma ya jinjina masa, sai dai bai fito ba fili, wato jirwaye da kaman wanka ne, yace wailu ummihi mis'arhar law kana ma'ahu ahad, ko kuma law kana bihi ahad, ina ma a ce akwai wani tare da shi. To dan haka wannan kenan yana nuna cewa kenan yana halatta fursuna wanda kafirai suka ribace shi, kenan yayi kokari ya kuce daga hannunsu, in ma ya yaudare su, in ma kisa ya kama ya kashe yayi gaba. To tare da cewa daga cikin magabata, wato jumhur malamai sun ce in har akwai alkawari tsakanin shi da su kafiran sun bashi amana, to anan suka ce baya halatta ya kuce. ya ci gaba da zama da su. Don haka Imam Malik yace baya halatta ya kurce daga gurinsu. Abu Hanifa shi da wasu daga cikin malamai suka ce in har ya ba su alkawari, suka ce to wannan alkawari banza ne, ya halatta kar ya cika alkawarin wannan, kenan yayi ta kanshi ya san yanda zai yi ya kurce, kamar yadda kenan shi Abu Basir yayi. Malaman Shafi'iyya suka ce yana iya gujewa amma kar ya dau wani abu wanda yake na dukiyarsu, amma in har ya kasance kwata-kwata daman babu alkawari tsakanin shi da su, to ta kowace hanya yana iya kurcewa, in ma kisa ya kama ya yi kisa, in ma kwashe dukiyarsu ya kama ya kwashe, in ma ya kai na ya jeho go ya cinna gobara a cikin gidajensu ya yi kokarin yadda zai kurce wannan duka ba laifi. Don haka dai kenan a nan wannan hadisi da malam ya yi ishara shine dalilin da ke nuna cewa kenan fursuna yana iya kashe waɗanda suka ribace shi ko ya yaudare su ya kurce yadda zai tsira daga hannunsu. Babun idza harraqa al-mushriku al-muslima hal yuharraq. Qala haddathana Mu'allab ibn Asad qala haddathana Wahib ibn Khalid an Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sikhtiyani an Abi Qilaba huwa Abdullah ibn Zayd al-Jarmi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rahaban min ukulin samaniya قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبقنا رسلا قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أوتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأهميت فكهلهم بها ودرحهم بالحرة يستقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو كلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الارض فسادا. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza harraqa al-mushriku al-muslima, idan mushriki ya kona musulmi hal yuharraq, shin shi ma za a iya kona shi dan sakayya akan ta'addancin da yayi ga musulmi? Misali arne ne ya kona musulmi, shin shi ma na halatta a kona shi yadda ya kona wannan musulmi? Shine kenan malam ya buɗe baban da siga ta tambaya. Sai ya zo mana da hadisin Abu Kilaba shine Abdullah ibn Zaid al-Jarmi daga malamin sa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada anna rahadan min ukul, wato lalle wasu jama'a wato daga cikin kabila ta ukul samaniya wato su takwas ne, wanda lafazin rahad a larabci daga uku zuwa tara ne, an gane ko daga uku zuwa tara shine ar-rahad, kenan mutum uku ana iya cewa rahad, haka hudu, haka biyar, shida, bakwai, takwas, tara, duka ana iya cewa rahad. Shine yace samaniyatan su takwas ne. Kadimu ala nabi daga cikin kenan kabila ta uku sune suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan birnin Madina. Fajitawul Madina, wato yanayin Madina bai gamshe su ba. Lafazin ijtawa shine kamar yadda mutum zai samu kansa a inda yanayin gun wato bai gamshe shi ba, saboda shi yanayi na wuri in bai gamshi mutum ba to zaka ga mutum yana cututtuka, yana rashin lafiya. So da yawa zaka ga mutum yayi bulaguro, ya je wani gari, zaka ga shine masassara, shine minene, a sababin koda ruwan ya sha ko iskar ruwan idan ya shaka shine yace fajitawul madina kenan lafazin ijtiwa shine rashin gamsuwa da mahalli shine yace fajitawul madina wato basu gamsu da yanayin madina suka ringa kamuwa da rashin lafiya faqalu ya rasulullah sai suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa abigina risla suka ce ya rasulullah ka nema mana madara mu sha domin yanayin madina bai gamshe mu ba lafazin arsul shine wato nono wanda yake kenan wanda aka tazo nono wanda yake madara shine suka ce abigina risla suka ce ya rasulullah nema mana ko taguwa mai nono wanda zamu ringa tatsa muna sha Allah sai manzo Allah yace ma ajidu lakum anan manzo Allah yace bazan iya sama muku wani nono da zan ba ku ku sha illa an talhaqu bizawl manzo Allah yace ku tafi can bayan gari akwai makiyayi na manzo Allah yace akwai raqumma ku je a ringa tatsa muku madarar kuna sha kuma kuna shan bawuli lafazin azawl wato sune raqumma shi ma daga raqumi 3 zuwa 10 shine ake kira azawl الضوت a lokacin nan fanfalaku suka karbi shawara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi can bayan gari na Madina suka tarar da makiyayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa tatsa musu madara suna sha fasharibu min abwaliha wa albaniha suka ci gaba da shan madarar raqumma da bawulin hatta sahu har suka samu lafiya wasaminu wato suka koshi suka yi kiba kwana da kwanuka dukan jikin su ya dawo me za a yi a ƙarshe sun samu lafiya wa qatalur ra'iya sai suka kashe wannan makiyayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaqul zauda raqumman suka kora su suka tafi da su wa kafaru ba'da islamihim wato sun kafirta ne bayan musuluntar da suka yi radda fa ata sarikun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam me neman ceto da agaji kai tsaye sai yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce as-sarikh wato shine kenan al-mustaghith wanda yake nema a kawo masa dauki taimako da agaji shine ta Allah yace fala sarikh lahum wala hum yunqaz shine yace fa atasarihun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam me neman taimako da agaji sai yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labarin gafa abin da ya auku maza aka ho dauki fa ba asabalaba manzon Allah ya aika ɗan biyar baya a lokacin da manzon Allah ya aika wasu tawaga cewa maza abu baya a nemo su fa ma tarajjalan naharu yini bai daukaka ba hatta utiye bihin kai sai ga su an zo da su goma za Allah sallallahu alaihi wasallama an cinko su tarajjalan naharu bi ma'ana irtafa kenan kafin yini ya daukaka ma rana ta yi sosai tuntuna an dawo da su da aka zo da su goma za Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su fa qafa aidiyahum manzo Allah ya yanki hannuwansu an gane ko wa arjulahum da kawahuwansu manzo Allah gaba ɗaya yasa aka yanki kuma amara bi masamira sanan manzo Allah yasa manzo Allah yayi umarni aka samu kusoshi lafazin masamir jami ne na mismar duk wani abu kenan karfe mai tsini wanda akan iya bugawa a matsayin kusa shine ake kira mismar manzo Allah yasa aka samu kusoshi na bakin karfe fa uhumiyat aka sanya su cikin wuta suka yi jajjawur fa kahalahum biha manzo Allah yasa aka ringa musu kwalli da shi ana tilla idanu ruwan yana tsiyayewa wadarhahum bil harra manzo Allah yasa aka jefa su a ƙasa ta Madina ita ce ƙasa wanda ake kira al harra fuskar ƙasa wanda take shimfada da duwatsu ita ce ake kira harra ita ce kuma ake kira laba to dama ita Madina tana da harratan harra sharqiya da harra garbiya gabacin Madina fuskar ƙasa ce kawai tsakonkwani ne duwatsu haka yammacin Madina wanda duk fuskar ƙasa in ta kasance mai tsakuwa ce to tafi ko ina zafi saboda dutse yafi komai rike zafi. Anan manzon Allah yasa aka jefa su cikin wannan kasa mai duwatsu. Yas tasquna, suna neman a ba su ruwa su sha, fama yus kauna, ba a ba su. Manzon Allah yace kar a ba su, aka kyale su hatta matu har sai da suka mutu. Abu Kilaba yake cewa wannan ukuba da manzon Allah ya musu saboda sun zo da laifi saman wani laifi, laifuka ne suka hada. Yace farko yace katalu sun yi kisan kai, shi kuma sakayya duk wanda ya kisa a kashe shi. An gane ko in mutum goma suka hadu suka kashe mutum ɗaya, gaba ɗayan su hukuncin Allah a sare musu wuya. Dan haka Umar Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yake cewa wallahi da mutanen Yaman gaba ɗayan su yace za su hadu lokacin da Umar ya kashe wasu adadi masu yawa a sababin sun kashe mutum ɗaya. Yace kai, yace abinda nake tabbatar muku, yace inda mutanen Yaman gaba ɗayan su za su hadu su kashe mutum ɗaya, yace wallahi gaba ɗayan su yana sare musu wuya. Hukuncin Allah in mutum dubu suka yi haɗin kai suka kashe mutum ɗaya, gaba ɗayan su dole kowa ya kashe shi. Shine yace katalu, yace sun yi kisa, wasaraku kuma sun yi sata, saboda wannan raqun ma kore su suka yi suka tafi da su. Wa harabu Allah wa rasula, kuma sun yaki Allah, sun yaki manzansa, ma'ana sun yi ridda. Wa sa'u fil ardi fasada, kuma sun tafi a ban ƙasa domin yaɗa ɓarna. Dan haka suka cancanci wannan hukunci. Daman Allah ya faɗa mana sakamakon duk wanda yake dan fashi, wanda yayi kisa ya karbe dukiya a cikin irin wannan yanayi, to shine hukuncin Allah, a yanke masa hannuwa a tsire shi har ya mutu. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun 'azim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. To shine ana Abu Kilaba yace katalu sun yi kisan kai, wasaraku sun yi sata, wa harabu Allaha wa rasula, kuma sun yaki Allah, sun yaki manzansa, wasa'u fil ardi fasada, kuma sun tafi gaba da yada barna a ban kasa. Dukkan waɗannan laifuka sun hada, dan haka manzon Allah ya yanke hannuwa, ya yanke kafafuwa, ya musu kwalli, yanda suka tilla idan wannan shi makiyayin da suka kashe shi sai suka tilla idan ne shi. Dan haka manzon Allah ya sa aka sanya kusa a cikin wuta sai da ta yi ja, su ma aka ringa musu kwalli idanun suna tsiyayewa. To dan haka dai a takaice wannan hadisi da malam yazo da shi dalili ne wanda yake nuna in mushriki ya kona musulmi, to shi ma abin da ya dace a kona shi yadda ya kona wannan musulmi. Kaga anan irin yadda suka ma wannan makiyayi, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu da suka tilla idanun nashi, haka manzon Allah ya sa aka sanya kusa cikin wuta aka tilla idanun shi. باب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن يونس وابن يزيد الايلي عن ابن شهاب هو الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصتنا ملات النبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأهرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أهرقت أمة من الأمم تسبح الله. وتوانم بابي نينا مسمى إذا ما ليزود بابي باتارد ترجمة با توانا نونة شوائنا دا علاقة دا بابا ديگا باتا شينينا ما ليزود حديث سعيد ابن المسيب المخزومي دشيد ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف سكي فدا للي ما دمينسو ابو هريرة الله اكرم سيدا كي باس لابارن چي واتبس ياجي مزان الله صلى الله عليه وسلم نافدا قرصت نملة النبي من الانبياء واتوالدو كچي واتتولولو واتا چي جيوانا النبي لغا چكين النباوان الله اغانيكو تا ta ciji wani annabi daga cikin annabawan Allah, wanda wannan yana nuna mana mutuntaka na annabawan Allah da manzanninsa, ƴaƴan Adam. Duk abin da yake samu yana samu su, yadda tururuwa take ciza mu, to haka annabawan Allah ma bata bari ba. Shine yace qarasat namlatun nabiyyan min al-anbiya, wata tururuwa ta ciji wani annabi daga cikin annabawan Allah. Idan aka ce al-qaras shine tsinku, ka hada farcenka ka jafatar mutum, an gane ko? Ai haka tururuwa take, ita ma da bakin ta ne take hadawa sai ta tsinki fatar mutum. Shine yace ta ciji wani annabi daga cikin annabawan Allah. Ni za a yi ba amara bi qaryatin namli fa ughliqa, gaba dayan gurnin na tururuwa, gaba ɗaya gidan nata da dukkan dangin gaba ɗaya yasa aka kona su, yasa gaba ɗaya aka kona ta. Fa auha Allahu ilayhi, Ubangiji ta'ala su yi wahayi ga shi wannan annabi. Ubangiji ta'ala yi wahayi, wanda wahayin abin da ya kunsa rarauka ne Allah yake masa, shine al-hitab, rarauka kenan. Kamar misali mutum in yayi abin da ba daidai ba, to ai masa rarauka, kar a ja baki a kyale shi. Ubangiji ta'ala yace an qarasatka namlatun, yanzu kawai saboda tururuwa ɗaya tak ta cije ka, a harakta ummatan min al-umami tusabbihullah, ka kone wata al'umma daga cikin al'ummu wadda take tasbihi ga Allah tana tsarkake shi kawai saboda ɗaya tak. Wanda a wata riwaya Ubangiji ta'ala da yayi wahayi ga wannan annabi sai ce masa fa halla namlatun wahida, me ya hana ita tururuwa ɗaya wadda ta cije ka abin ya kare a kanta? Shi ne anan Ubangiji ta'ala ya masa rarauka ya ce an qarasatka, anan sai ka kaddara ai li an qarasatka namlatun, yanzu saboda kawai tururuwa ɗaya tatta cije ka, a harakta ummatan min al-umam tusabbihullah, ka kone al'umma daga cikin al'ummu waɗanda suke tsarkake Ubangiji ba dare ba rana suna tasbihi gare shi. To dan haka wannan ishara ce Allah yake masa cewa inda ita, shine malamai suka ce inda ita ɗayar wadda ta cije shi ita kadai ce ya kone, to da ba za a yi masa rarauka ba. To amma ɗaya ta ce ta cije shi, amma sai gashi gaba ɗayan danginta gaba ɗayansu sai da ya kone su. To dan haka dai a takaice shi wannan ya takaita ne akan ka'idar da malamai suke cewa shar'u man qablana shar'un lana ma lam ya'ti shar'una bi mukhalifi, shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce gare mu, matukar shari'ar mu bata zo da abin da ya saba masa. Lalle ba a kama wani da laifin wani, an gane ko? Amma yau misali cirnaka ɗaya idan ya cije ka, duk wanda yake gefin ka wanda ka gane sai ka murje shi. Shine Hausawa suke cewa wai shi cirnaka mu yake tambaya kullun, a ga shi cha yake, wai shi faɗa yake cha yake, ina jiran laifin dan uwa kenan. In ɗaya daga cikin dangin shi in yayi laifi kenan gaba ɗaya sun kare. To lalle a shari'ar mu ya zo da cewa kona yin azaba da wuta wannan abu ne wanda yake banda da Allah subhanahu wa ta'ala, baya halatta a ma wata halatta azaba da wuta, kamar yadda kar mu manta hadisi ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya aika wasu daga cikin sahabbansa ya ce in kun haɗu da wani da wani, manzon Allah ya ce ku kona su da wuta. Lokacin da za su tafi, Abu Huraira yana cikinsu ya ce muka zo muka yi masa bankwana, manzon Allah sai ya ce to da na ce wani in kun haɗu da shi ku kona shi, manzon Allah ya ce na janye wannan umarni da na baku, in dai kun haɗu da shi kawai ku kashe shi, ya ce domin ina jin kunyar Ubangiji na, wato in yi azaba da azabar shi, ko kuma baya dacewa ga wani, ai bai dace ba ga wani ya yi azaba irin azaba ta Allah. Don haka lalle in tururuwa ta cije ka ba laifi ba ne ka kashe ta, amma maganar kuma ka zo ka kashe su gaba ɗaya wannan bai dace ba, kamar yadda dai a nan wato Ubangiji ta'ala rarauka ya ma shi annabi. yasa saboda kasancewar duk abin da ka sani na halittu to yana tasbihi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihah kuma haka ce yace alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alayhi al-azab hatta da dabbobi in aka ce dabba duk abin da yake tafiya a ban kasa to komai yana tasbihi yana sujada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine anan Ubangiji ta'ala yace yanzu tururuwa ɗaya tak da ta cije ka ka kone al'umma daga cikin al'ummun da suke tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka dai a takaice malam yazo da wannan hadisi domin akwai hukuma ta konewa kenan anan in har misali kafiri ya kona musulmi to wannan ba da yafi shi ma ana iya kona shi dan haka malam kenan ya bude baban da siga ta tambaya kamar yanda yazo da wancan hadisi kuma yazo da wannan hadisi babu harqid duri wal nakhil قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن اسماعيل هو ابن ابي اويس قال حدثني قيس بن ابي حازم انه قال قال لي جرير قال لي جرير رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلص وكان بيتا في خطا ما يسمى كعبه اليمانيه قال فانطلقت في 50 ومئه فارس من احمص من احمص وكانوا اصحاب خيل قال وكنت لا اثبت على الخيل فضرب في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب قال فبارك في أهمس ورجالها 5 مرات wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin kone gidaje na mushrikai na a cinna wuta gaba daya wato gidajen su kone wannan khil wato da dabinnai kaman ga wannan garaken su kenan a cinna wuta gaba daya abin da yake na itace su kone shin hakan ya dace ko bai dace ba ana iya yi gidaje na mushrikai a cinna gobara da gonakansu wato shine anan malam yazo mana da hadisai guda biyu hadisi na farko hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ya kara masa yadda yake cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gare ni yace ala turihuni min zil khalasa maza Allah ya ce yanzu ba za ka hutatar da ni wato game da zira khalasa sai ya ce wa kana baitan fi khas'am wato wani daki ne da aka gina a cikin kabila ta khas'am yusamma ka'aba ta yamaniya ana ambatan shi ka'aba ta kudu wata ka'aba su ce suka yi suna bautawa a cikin kabila ta khas'am suka yi wani dan daki a matsayin Ka'aba su ce suke bauta masa cai kudancin tana kudancin kenan Ka'aba ta Makka bala sai yake fada shi Jarir yace fan qalaqtu manzo Allah kenan tayi ne yake masa yace ala turihuni yanzu ba za ka hutatar da ni min zil khalasa game da wannan daki wanda ake kira shi zil khalasa sai yace wa kana baitan fi khas'a wani daki ne na musamman da aka gina shi a cikin kabila ta Khas'am yusamma Ka'aba ta Yamaniya ana kiran shi kenan Ka'aba ta kudu bala sai yace fandalaqtu fi 50 wa mi'ati farisin yace min ahmas yace sai na tafi tare da mahayan dawakai wato mutum 150 soja 150 min Ahmas wato daga dawakai wadanda ake kiransa Ahmas zababan dawakai ya tafi da su mutum 150 yace wa an gane ko daga cikin Ahmas kenan daga cikin kabila ta Ahmas yace wa kanu ashaba kai ne yace su ko daman ma'abuta ne ma'abuta dawakai ne mutane ne wadanda kenan sun kware a wajen hawan dawakai kana sai yace wa kuntu la asbutu ala al-qaidi yace ni ko bana iya tabbata a bayan doki ban iya hawan doki ba yi shi jirir saboda shi kanshi hawan doki ko mu ce hawan dabba ma iyawa ne shine yace wa kuntu la asbutu ala al-qaidi yace ni bana iya tabbata akan doki domin mai iya shi ba fadaraba fi sadari yace manzon Allah sai ya hangaji kirji na manzon Allah ya tunkuɗe ni wa qala sai yace Allahumma sabbituhu yace ya Allah ka tabbatar da shi waj'alhu hadiyan yace ya Allah ka maida shi ya zamanto shiryayye mahdiyan kuma ne shiryayyewa manzon Allah ya ma jirir wannan addu'a ya bugi kirjin shi manzon Allah yace Allahumma sabbituhu ya Allah ka tabbatar da shi waj'alhu hadiyan mahdiyan ka maida shi shiryayye mai shiryayyewa me yace fanqalaka ilaiha wato a lokacin nan shi jirir kenan anan kuma kenan min al-khitab ila in wannan min al-khitab ila al-giyaba kenan ya maida magana ce yace fanqalaka sai shi jiririn ya tafi ilaiha wato zuwa ga wannan ka'abar al-yamaniya faka saraha ya rushe dakin wa harraqaha gabaɗaya da ya rushe dakin ya kone shi thumma ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yukhbiruhu sai ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mai bashi labari fa qala rasulu jarir dan aiken jarir kenan da ya aika ma manzon Allah ya fada masa yace wallazi ba'athaka bil haqqi shi dan aiken yake fada ma manzon Allah yace rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya yace wallahi ma ji'ituka hatta taraktuha ka annaha jamalun ajwar yace wallahi wannan daki nasu ka'aban nan yace bambarta ba yace wallahi ban zo maka ba hatta taraktuha yace face sai da na barta ka annaha jamalun ajwar au ajra yace wallahi sai ne da na barta wato kamar raƙumi wanda yake mai ciwon ciki wanda baya iya komai kenan wanda kawai ya shimfuda abin kasa ko kuma ajrab wanda yake mai kazuwa wanda in kazuwa ta yi ga raƙumi to baya iya tafiya zai zamanto ka ganshi a yashi ma'ana kinaya ce yake wannan daki sai da nayi sai da aka yi daidai da shi gaba ɗaya an rushe shi qala sai yace fa baraka fi ahmas wato manzon Allah yayi addu'a wato ga su waɗannan kenan dawakai na waɗannan jama'a war rijaliha da mazajanta kenan ai fa baraka fi khayli ahmas war rijaliha dawakansu da su mazajan na wannan kabila manzon Allah yayi musu addu'a kamsa marrat manzon Allah sai da maimaita su biyar manzon Allah yana Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka sai da maimaita su biyar wanda ash-shahid anan kaga gida ne wanda yake nasu daki ne suka gina wanda yake na ibadarsu na bautar wani ba Allah ba wanda suka ambace shi da Ka'aba kwaikwayen Ka'aba ce suka yi da Allah manzon Allah ya sa aka rushe kenan wannan dukkan gidajen kafirai gaba ɗaya da gidajen su da giya abubuwan bautar su kenan gaba ɗaya ba laifi wannan ana iya cinna wuta a kona su kamar yadda anan Jarir ibn Abdullah ya rusa dakin kuma ya kona shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai masa inkarin wannan konawa da ne haka hadisi na biyu hadisin Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda yake fada harraka annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama nakhla bani nadir wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kona dabinnai wato na yahudawan bani nadir wanda suka warware alƙawari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zagaye garinsu shine wato gonakansu na dabino manzon Allah ya sanya aka rinna cinna wuta a ciki kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada ma qata'tum millatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wa li yukhziya al-fasiqin. To a lokacin nan mu'minai suka ringa cinna wuta a cikin gonakan, suka ringa kona da binna, shine kamar yadda wannan yake fada Hassan ibn Thabit a cikin waka sai yake cewa wahana ala sarati bani ru'ay hariqun bil buwayrati mustadir. Buwaira sunan gun garaken nasu ne na Madina, buwaira ake ce ma garaken. To gaba ɗayan su aka rinka cinna wuta, gaba ɗayan sai da aka kona waɗannan gonakai nasu. Dan haka dai wannan dalili ne wanda yake nuna gidajen su da dukiyar su in har ya kama a kone to ba laifi bane ba a kona. Shine kenan yace babu harqid duri wan nakhil, babu yanda ke bayani game da kone gidajen kafirai wato wan nakhil da dabbunan su kenan, duk wata dukiyar su ana iya kona ta. In ya kama kenan ba ta yanda za a yi a raunana su sai ta wannan hanya. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.